أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah madaukin sarki yau 22 ga watan Sha'ban shekara ta 1443 Hijriya wanda ya dace da 25 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine sunan darimi dukan su ne zan na litinin ne zan yi da saboda litinin bannan hadisi na nawa ne zan tashi wannan shine darasin mu na 8 ina kyautata dan a cikin darasin sunan darimi zan mu tashi a hadisi na 81 hadisi na 81 wanda yake cewa akhbarana farwa ibn abil magara ko shine hadisi na 81 al-imam ad-darimi Allah mun sharhama bai gushe ba cikin muqaddima abubuwan da suka shahi annabi alaihi salatu wassalam yana mana bayani akan babun fi wafatin nabi baban rasuwar annabi alaihi salatu wassalam cikin hadisan ne muke bayani الإمام الدارمي الله مشرح ما كتبه حدثنا فرو بن أبي المغرا حدثنا إبراهيم بن مختار أم محمد بن إسحاق أم محمد بن كعب عن عروة عن عائشة قالت كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه النبي عليه الصلاة والسلام يكي فدات كرش الله يشي سبو عليه سبع كرب من سبع آبار آبار شتى النبي يكي تيوه كرش الله يشي يكي تيوه كزبا من روى daga salka bakwai daga rijiya daban-daban ma'ana kowace salka ta ruwan wata rijiya daban hatta akhruju ila nas ba wani canfi bane dan saboda tana da ruwa mai sanyi yana da tasiri akan rishin lahiya hatta akhruju ila nas sai nahu ta zuwa ga mutane fa ahadu ilaihim yi musu alqawli ma'ana in musu gani na karshe in musu haduwa da su ta karshe tace fa aqadnahu sai muka zamanar da shi fi miqdabin alli habsa a cikin sintali na wanka na habsa fa sababna alaihi lama usabban muka zubo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa zubawwa au shananna alaihi shannan ko kuma muka zuba mishi ruwa zubawwa ta bakin salka a shannu ita ce salka shananna ko muka zubo mishi ta salka ta hanyar mu daga salkar muna zubo mishi a jikinta ba kwarhowa daga kwano ba min kibali muhammad ashakku min kibali muhammad ibn abi sa'ishaq shakku gami da cewa sababna ko shananna daga muhammad ibn ishaq ne yace fa wajada rahatan sai annabi ya samu sauki fa kharaja fasa'idal minbar sai ya huto ya hau bisa minbari fa hamidallahi ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabe shi wastagfira lishuhada yan nemi gafara ga shahidai min ashabi uhud ga sahabban uhud wada alahum annabi ya musu addu'a summa qala sannan yake ce amma bayan haka fa innal ansaru aibati lalle mutanen madina sune kebattun mutane na allati awaitu ilaiha wadanna tattara zuwa gare su al'auba al'aiba shine al-khasata wal-bidana al-khasa wal-bidana mutanen shi na kudu da kudu na kusa wanda yake ji da su sai ce fa akrimu karimuhum ku girmama mai karamcin su wa tajawazu an musiimu ku yi gafara ku yi afuwa gami da wanda ya munana daga cikin su illa fi haddin sai fa in cikin haddi ne wannan babu tajawuz ala inna abdan min ibadillah annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka annabi ya samu sauki ne ya huto yana ma sahabbai wannan huduba da wannan nasiha sai annabi yake cewa inna abdan lalle wani bawa min ibadillah daga cikin bayin Allah kad khuyira an bashi zabi baina dunya tsakanin duniya wa ma baina ma inda Allah da abin da ke wajen Allah fakhtara ma inda Allah sai zabi abin da ke wajen Allah fa baka abubakarin sai abubakar yayi kuka wa zanna annahu ya'ni nafsuhu yayi zatan cewa yana nihin karan kanshi ma'ana ya fahimci cewa annabi yana nihin kanshi yake nihi shine bawan da Allah ya ba zabi dan ya san cewa annabawa duk in zasu rusu sai Allah ya ba su zabi fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala risulika kan nutsu ya ababakar ya kai abubakar yace suddu hazihil abwab ku toshe dukkan wannan kohohin sai aka yi sharda aka ce ash-shawari ila al-masjid hanyoyin da suke zawwa zuwa cikin masallaci illa babu abubakar sai kofa ta abubakar ma'ana annabi alaihi salatu wassalam da ya fahimci Abubakar ya gane annabin ne zai bar duniya kuma ya damuwa ta mushi yawa sai annabi ya sa a mushi wani abu na khususiya na karamci wanda shi kadai aka ma dan ya samu nutsuwa ya ga cewa yana da matsayi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam illa babu Abubakar yace kurihe kowace kofa sai kofa ta Abubakar fa inni la a'lamu amran yace dan saboda ni ban san ba la a'lamu ra'an ban san ba wani mutum afdal indi yadan wanda yahi baiwa a wajena yahi kyauta a wajena fi suhuba wajen abuta da zaman tare mun Abubakar gami da Abubakar wannan shaida ce ga annabi alaihi salatu wassalam ga Abubakar kuma daraja ce da farla gare shi hadisi ne hasan haisumi ya kai cikin majma'uz zawaid da tabarani cikin al-ausad da al-kabir hadisi na 82 al-imam al-bukhari ke cewa al-imam darimi yake cewa akhbarana sa'id ibn mansur haddathana fulayh ibn sulaiman an sulaiman ibn abdurrahman an al-qasim ibn muhammad an aisha qalat uzina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salah fi maradihi an yi kiran sallah ga annabi alaihi salatu wassalam cikin rishin lahiye shi fa qala sai yake cewa muru Abubakar fari yusalli bin nas yace ko umarci Abubakar yayi sallah da mutane summa ugumi alaihi sanna annabi sai ya suma falamma surriya anhu yayin da aka yayi gare shi wannan suma takkawar kala sai yace hal amartunna Abubakar yusalli bin nas shin kun umarci Abubakar yayi sallah da mutane kamar yadda na gaya muku ya ba su sallah annabi alaihi salatu wassalam tambaye fa qultu sai nace inna Abubakar rajulun raqiq diye shi kenan Aisha take cewa Abubakar mutum ne mai tabshin zuciya fa law amarta Umar ina ma a ce Umar kai umarni da ya musu sallah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antunna sawahibu Yusuf ku dai yan uwan Yusuf ne yan uwan dangin Yusuf ne yace muru Abubakar yusalli bin nas ko umarci Abubakar ya sallah da mutane nan gurin Aisha da take cewa Abubakar ya kasance mutum ne mai tabshin zuciya da ma Umar aka sa ba wannan take nihi ba tana nihin cewa annabi Abubakar babanta kada ya zamana mutane su rika ganin annabi alaihi salatu wasallam da ya bar gurin ma babanta ya amsa wanda wannan shi ba abun yabo bane mutane su rika canfi da shi suna ganin cewa kamar ma da san shi annabin ya rasu duk da haka ba zata faru ba amma kore ka amma babanta wannan zargin shi yasa ta faɗa amma sai ta fake da cewa mutum ne mai tabshin zuciya shi yasa annabi ya fahimci wannan yace ku dai yan uwan Yusuf ne ma'ana wajen boye abinda ba shi yake cikin zuciyarku ba ku bayyana akasin haka nan dan saboda me yasa ya kwatanta su da Zulaikha lokacin da tace musu ku zo abin nan tattaro mata da manuhar cewa su zo tana gayyata su akan kaza kaza amma kuma ba wannan take nihi ba abinda ta boye a kasa shine kawai dan su ga annabi Yusuf to shi yasa yace mata ku dai yan uwan dangin annabi Yusuf ne ma'ana kamar yadda matar annabi Yusuf yadda ta yi boye kuma haka kuke boyo yace muru Abubakar yusalli bin nas ko umarci Abubakar kawai yayi sallah da mutane yace faru baqailu mutamannin yace so diya za a samu wani mai fada cewa shi zai yi ko kuma mai gurin cewa shi zai yi wa ya aballahu wal mu'minun amma Allah da mu'mine sun kiya banda Abubakar sai Abubakar wannan nuni ne akan halifancin Abubakar hadisin Bukhari ya hudo shi da Tirmidhi da Ahmad hadisi na gaba na 83 al-Imam Darimi yake cewa akhbarana Sulaiman ibn Harb haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Ikrama qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Itsnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar Litinin fahu bisa baqiyati yawmihi aka bar shi a sauran wannan wunin na Litinin in walailatul gad wa lailatuhu da daren Litinin in walgad da hamma da gobe hatta dufina lailatul arba'a sai da aka binne shi a daren Laraba wa qalu sai suka ce inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba wanda hudu wannan magana ba su duka bane a Umar ne walakin urija bi ruhi suka yace he dai an yi sama ne da ran shi kama urija bi ruhi Musa kama yadda aka yi sama da ruhin Musa wannan kuma Umar ya hada haka ne saboda rudewa ta rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun a zarge shi bane akan ya hada abun da bai da tabbas fa qama Umar sai Umar ya tashi fa qala yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamut annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba walakin urija bi ruhi sai dai an yi sama da ran shi ne kama urija bi ruhi Musa kama yadda aka yi sama da ran Musa yace wallahi la yamutu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi an ran annabi ba zai rasu ba hatta ya kada wa aidi a kawamin sai ya yanke hannun wasu mutane wa alsanatuhum da halsunan su yana nihin munafikai falam yazal umar bai gushe bai takallam yana tawhadar wannan magana hatta azbada shirqahu mimma yu'adu wa yaqul hasida nan kashin wangakin shi sai da ya gaji wajen tsananin hadarwar nan magana duka rudiya ce ta rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam gamu da abin da yake alƙawali yake fada fa kamal Abbas sai Abbas ya tashi fa kala yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad mata ya rasu yake cewa innahu labashirul lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne wa innahu ya'sunu kama ya'sunul bashar kuma Annabi alaihi salatu wassalam shi ma yana rasuwa kamar yadda mutane suke rasuwa ai qaumu fadfinu yace ya ku mutane ku binne sahibakum ma'abucinku fa innahu akramu ala allahi min aymituhu imatataini annabi yayi karamci wajen Allah akan ya mushi mutuwa mutuwa guda biyu yace aymitu ahadukum imatatan shin dayan ku zai yi rasuwa wata rasuwa aymituhu imatataini Allah ya karbi ran shi guda biyu ma'ana mutuwa daya ce dai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ba za a tsaya ana wani shakku ba da kokontan cewa ai ba mutuwa bace duk da wasu sun rube suna cewa ba mutuwa bace yace wa huwa akramu ala allahi min zalik annabi yayi karamci wajen Allah game da haka inda a ce rishin mutuwa rishin karbar rai karamci ne to annabi ya wuce nan ma amma Allah ya ga dama ya amshi abin shi yace ai qaumi ya ku mutane farfinu sahibakum ku binne ma'abucinku mutananku fa in yakun kama taquluna in kamar yadda kuke faɗa ne falaysa bi azizin allahi ba au bane mai wahala ga Allah an yaba hasa anhu turab ya abinci ko ƙasa akan shi inda ran shi ya hutu yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da Allah ya rasu yace ma mata kai bai rasu ba hatta taraka sabila har sai da ya bar hanya na hajan wadihan hanya ce mai kaka turba bu kwana fa ahallal halala ya halitta halak wa ahallal harama wa harramal harama kuma haramta haram wa nakaha yayi aure wa dallaka yayi saki duka dan ya karantar da al'umma wa haraba kuma yayi yaki wa salama yayi zaman lahiya da makiyin shi ma kana ra'i ganin babu wani makiyayin dabbobi yatba'u biha sa'ibuha ru'usal jibal wanda masu su yana bin kan duwatsu ya khabidu alaiha al'ida yana ciro mata itace yana kakkabo mata itace tana ci bi makhbadihi da abun kakkabo washi ka dauki sanda ganyen ice ya bushe ka rika kakkabowa yana zubowa shine ake cewa al-khabat wa yamdur khawdaha kuma yana san yana kwaba tabkin su da wannan da al-madar da addin kasa al-madar shine addin kasa yamdur kenan yana kwaba ta da kasa tabo biyadihi da hannun shi bi an saba mafi kahuwa wala ad abada mafi dawwama da mafi tabbatuwa mai rasulullahi kana fikum gami da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance cikin ku yace ai qaumi ya ku mutane na fadfinu sahibakum ku binne mutananku kala yake cewa waja'altu ummu aymana tabki ummu aymana ta fara tana ta kuka faqila laha sai aka ce mata ya ummu aymana yake ummu aymana tabki ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kike kuka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai tace inni wallahi ma abki ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ba ina kuka bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala akunu a'lamu kad an a'lamu kad zahaba tace ba na san ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya tahi ila ma huwa khairul lahu min ad-dunya zuwa ga abin da yahiye mishi alkhairi ga duniya ma'ana ina da tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya tahin yahiye mishi nan me zan tsaya ina mishi kuka ba shi ba nake ma kuka tace walakin ni abki ala khabru as-sama'i min qaba sai dai ina kuka ne akan labarin sama ya yanke zawwa da wahayi da mala'ika da yake yi ya yanke dan ya rasu maganar wahayi ta tsaya qala hammad hammad yake cewa hana qatil abra ayuba hina balaga hahuna yace hawaye suka makore ayuba lokacin da yazo nan gurin shi ma fashe da kuka ma'ana malamin su mai ba su hadisin hadisi na 84 wannan hadisi da Al-Imam Ad-Darimi ya huddo hadisi ne sahihi Bukhari ya huddo shi da Tirmizi hadisi na 84 Al-Imam Ad-Darimi Allah mashi rahma yake cewa akhbarana Abdul Wahhab ibn Sa'ad ad-Dimashqi yace haddathana Shu'aib ibn Ishaq haddathana Al-Auza'i haddathana Ya'ish ibn Al-Walid haddathani makahul anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza asaba ahadukum musibatun idan dayanku musiba ta same shi falizkur musibatuhu bi toitina musiba shi game da ni fa innaha min a'zamil masa'ib idza ce mafi girman musiba duk wani mummuni da zai ga ya rasa dan shi ko ya rasa matar shi ko ya rasa dukiyar shi ta kone to ya tuna da cewa annabin shi ya rasa ita ce mafi girman musiba annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ni da wannan hadisi al-imam al-haisimi ya huddo shi da tabarani cikin sanadin shi sun ce akwai ayyash ibn bayhaqi cikin al-ausa yake ayyash kuma malama ibn adi ya raunana shi hadisi na 85 al-imam ad-darimi yake cewa akhbarana abu nu'aym haddathana fidr an aba qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza asaba ahadukum musibatan idan dai ku musiba ta same shi falizkur musabahu bi to itina musibar da ta same shi game da ni fa innaha min a'zamil masa'ib, tana da mafi girman musiba. Kenan wannan hadisi yake nuna hadisin duk da kawo shi da hanya mai rauni, amma zo ta hanyoyi wanda ba dai ba bi ba, wanda suna iya irtiqa'in shi zuwa ga hasan, wanda wannan yana buƙatar bincike. Hadisi na 85 al-Imam Ad-Darimi yake da shidda, yake cewa haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Khalif, haddathana Sufyan an Umar ibn Muhammad an abihi qala, yake cewa ma sami'tu ibn Umar, ban taba jin Abdullahi dan Umar bai zikurun Nabi qaddu sallallahu alaihi wasallam yana ambatar Annabi sallallahu alaihi wasallam da dai illa baka sai ya fashe da kuka, dan saboda shi ya zama da Annabin, ya shiga tare da shi, yayi jihadi da shi, to in yazo yana ambatar hadisin shi wannan sai ya tuna Annabi alaihi salatu wasalam ya fashe da kuka. Hadisi na 87 al-Imam Ad-Darimi yake cewa akhbarana Abu Nu'man haddathana Hammad ibn Zaid an Sabit an Anas ibn Malik anna Fatima qalat, Fatima take cewa ya Anas, ya kai Anas, kaifa dabat anfusukum anta hasu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam turab, ya yaran kuke jin dadi game da ku zuba ma Annabi alaihi salatu wassalam kasa. Wannan ita ma ba tana nihin bo wayran nasu ya ji dadi, a kawai magana ce ita ma irin ta wadda ya samu ruduwa irin ta Umar, ba tana nihin bacewa su ma sun yi horin ciki game da zuba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kasa. Wa qalat, sai take ce mushi, ya abatahu, ya kai babana, min rabbihi ma adnahu, mi an mafi kusancin shi game da ubangijin shi, ma'ana yafi kowa kusanci game da Allah. Ya abatahu, wa abatahu take cewa ya kai babana, jannatul firdaus ma'awa, aljanna firdaus ce makomashi. Wa abatahu, ya kai babana, ila jibril lan a, zuwa ga jibril muke kai yakon shi, anna ayu shine kai yakon mutuwa, ma'ana jibril shi ya kamata mu kai ma yakon shi, dan shine wanda dare da rana yana tare da shi. Wa abatahu, ya kai babana, ajaba rabban da'a, ya karba kiran ubangijin da ya kira shi. Qala Hammad, Hammad yake cewa hina haddasa Sabit baka, Sabit lokacin da ya ba mu hadisin nan ya fashe da kuka. Qala Sabit, Sabit yake cewa hina haddasa Anas baka, Anas da ya ba mu hadisin nan haka ya fashe da kuka. Hadisi na 82 da 88 yake cewa Darimi haddasana Affan, Affan wanda muka gani a Muslim yanzu, a Bukhari, yake cewa haddathana Hammad ibn Salma an Sabit an Anas wa zakara an-nabi, ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam, kale yake cewa shahidtuhu, ni na halarce shi yawm dakhala al-Madina, ranar da ya shigo Madina Annabin kenan, yace fa ma ra'aytu yawman qad, ban taba ganin wata rana ba da dai ahsanu mafi kyau, wala adwa kuma mafi haske, min yawmin dakhala alaina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, gami da ranar da Annabi ya shigo mana, wa shahidtuhu yawma mauti, kuma na halarci ranar mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa ma ra'aytu yawman akana aqbahu, ban taba ganin wani wunin da yahi muni ba, wala azlamu wanda yahi duhu, min yawmin mata fihi rasulullah, gami da ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Kuma wannan haka ne, hadisin sahihi ne, al-Imam Ahmad ya huddoshi cikin Musnad da Tirmidhi cikin Shama'ilul Muhammadiyya. Hadisi na 89 al-Imam Ad-Darimi Allah mashi rahama yake cewa haddathana Abdullah ibn Mudhi haddathana Hushaym an Abi Abdul Jalil an Abi Hariz al-Azdi qala, yake cewa qala Abdullah ibn Salam lin-nabi, Abdullah ibn Salam yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna najiduka yawmal qiyama, mu muna samun ka ranar tashin al-qiyama, ma'ana mun gani a littattafan mun karanta cewa ranar tashin al-qiyama zai kasance, zaka kasance qa'iman inda rabbika, na tsaye wajen ubangijinka, wa anta muhammaratun wajnata, jijiyoyin wuyanka duk sun yi jajawur akan bacin rai, mustahayyin min rabbika, kana kumya gami da ubangijinka, mimma ahadasat ummata ummatuka min ba'di, gami da abinda al'ummaka suka kirkiro cikin addini bayanka. Wannan abin da yake faɗi kenan, hadisi ne wanda yake tabbatacce, Abdullah ibn Salam yana gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai suka gani cewa a littattafan su na ahlul kitab haka zai ta kasance ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. An fahimci hadisin? An fahimce shi da kyau? A'a, ba zan can fahimtar wannan ba, abin nan an fahimce shi, dan saboda gobe kiyama akwai hadisin da sau wanda mutane za su taho Annabi ya ce fasuhukan fasuhukan wajen tarkin al-Kausar, wannan ya tabbata, amma an fahimce shi babu wata matsala mu wuce. Akwai matsala iskali da malamai suka darraha anan. Na harko, Annabi alayhi salatu wassalam ya za a yi Abdullah ibn Salam ya rika bashi labaran abinda zai kasance na gaibu na gaba, in sanin abinda zai faru kiyama ne Annabi ya fi kowa sani, shi ya za a yi ya rika gaya ma Annabi abinda zai faru? To shine malamai suka ce kawai mujarradun ba da hikaya ne, Annabi ya san da wannan kin amma ya kyale yake bada labarin ya bari har wani ya shaida ya hodi daga bakin shi dan abin da ya shahe shi ne sai shi kuma ya karanta kenan wannan yake tabbatar da cewa har al'ummomin da suka gabata ma sun san da abin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar musu wannan iskali na harko kenan babban iska wannan shi mai sauki ne babban iskalin da yake ciki cewar annabi alaihi sallam ina da tashin alkiyama annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban annabawa wanda zai hudda wani daga bakin ciki a kiyama a ce an ganshi dan damuwa da bakin ciki ajiji uwaye shi tayi jajjawur wanda mummunai ma Allah ya ce fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kuma a ce gobe an kiyama annabi yana cike da bakin cikin da haji jijiye shi da tayi ta tashi ta jawur kuma haka nan Allah madaukin sarki annabi aya ba mu labarin annabi Ibrahim kanshi yake cewa la tukhzini yawma yub'asun kada ka bakanta mini raina na kiyama kuma Allah ya amsa kuma a ce gashi annabi shugaban annabawa shugaban mursalai bakin ciki ya rihe shi kenan gobe kiyama ma da bakin ciki zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wanda akwai magana anan to sai malamai suka ce amsar a wannan gurin shine bakin cikin na annabi alayhi salatu wasalam ba wai damuwa bace ta tashi ta karan kanshi kuma asali ma suka ce karin cikon wannan kin ta yaya za a yi abinda ba shi ya aikata ba ba shi yayi ba ya bayyana ma al'umma hanya kuma dan sun jirkita sun saba kuma gobe bakin cikin ya koma kanshi kiyama ba guri bane na mujamala kai jiddi zin zahi gami da abinda ya samu wani yana ta kanshi kana ta kanka jin zahin shi shi zai ma kanshi tunda shi ya juya ma kai shi ya jirkita addinin Allah to annabi ya akai kuma wannan ta kasance sai suka ce abin da ya samu annabi na damuwa da na jin kumiyar Allah har ya sadde kanshi bai iya daga kanshi wajen Allah ba gami da abin da suka fara rikin ba ba gami da damuwar sun jirkita addinin ba kuma bai ci karo ba gami da cewa annabi gobe kiyama a wani hadisi ma ya tabbata cewa ni ne mafificin annaba kuma gobe kiyama zan yi so farin ciki dan na haisu mafi yawan mabiya to ya za a yi kuma ga farin ciki ga bakin ciki a kiyama duk su game mishi sai malamai suka ce abinda ake nihi bijin kumiyar Allah na zuwa da zawwa wajen huddo ceto al'umma shi wanda suka shiga wuta ba na damuwar bakin ciki na wannan ba ko kuma kumiya ta sun jirkita addini kumiya ta yana zuwa da ya tabbata hadisin Bukhari zai ita zuwa yana zawwa an huddo wasu ya koma ya ce wanda da yake imani gwargwadon zarra a bani izini in huddo shi a huddo ya ce kuma mai daidai gwargwadon kaza dai a bani in huddo shi a je a huddo to ana ta yin haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ji kumya har abin wannan ne ke dama shi ba wancan abin ba kuma wannan jin kumya irin jin kumya ne na neman ta khafifi a wajen sabko sallah wanda wannan jin kumya ne ba na ka aikata lahi ba na kana ta zuwa a baka kana zuwa a baka har ka ji nauyi ka ji kumiyar ƙara yawan komawa da wannan malamai suka gusar da iskalin hadisi na 109 al-imamu darimi Allah mushi rahama yake cewa akhbarana al-qasim ibn kasir qala sami'tu abdurrahman ibn shuraih yuhaddisu an abi al-aswad al-qurashi eh wannan bayanin da ya gabata da iskalin da kawo shi da warware shi a cikin fatahur fatah kitalitahin al-fatah yake sharhin sunan darimi sharhin sunan darimi yake cewa an abi qurrat maula abi jahal an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi sura cewa wannan sura lamma unzilat ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka safto ko ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam izaja anasurullahi wal fata wa ra'aita an-nasa yaquluna fi dinillahi afwaja hazuwa karshe qala sai annabi yake cewa la yakhrujunna minhu tabbas zasu ta daga cikin addinin afwajan jama'a jama'a kama dakhaluhu afwajan kama yadda suka shige shi jama'a jama'a wannan annabi yana ba mu labari ne gami da abinda zai faru daidai lokacin wanda wasu wanda suka yi ridda lokacin Abubakar ba wai cewa ba in ya bar duniya addinin kawai huta ne za a yi tai wanda wannan ya saba ma abinda yake abkuwa na wake irin rayuwa musulunci kullun shiga ake ba huta ba wannan ya bada labarin ne dan abinda zai faru na lokacin Abubakar kuma ya faru ya kauce wanda Abubakar ya yaki kauyawa da suka yi ridda hadisi na 109 الامام الدارمي الله مشي رحمه yake cewa akhbarani abubakar al-misri an sulaiman wasu malamai sun ce ambatan misri kuskure ne tashifi ne cewa al-basri ne ba al-misri ba mas'ala tana buƙatar bincike an sulaiman ibn abi ayyub al-khuzai an yahya ibn sa'id al-umawi an ma'ruf ibn kharrabuz al-makki an khalid ibn ma'dan qala yake cewa dakhala abdullah ibn al-ahtam wannan abadu hankali da kyau Abdullah ibn al-Ahtam ya shigo ala Umar ibn Abdul Aziz akan Umar dan Abdul Aziz kyakkyawan shugaba adali ma al'amma tare da gama garin mutane falam yufja Umar Umar ba tare da ya ji ba tare da ya farga ba kawai haka zamu fassara shi da Hausa illa huwa bayna yadayhi yatakallam kawai sai ga wannan mutuna a tsaye gaban shi yana magana wannan Abdullah ibn al-Ahtam kin malami ne ya shigo wajen shugaba fahamidallahi ya gode ma Allah wa asna alaihi mun daga shi babban malami ne da ake ji da shi ya zo wajen shugaba mu saurara mu ji abin da zai ga ma shugaba roko ne zai yi barace zai yi a taimaka mu da kaza ko kaga sun makala sannan sai ce amma ba da amma bayan haka fa inna allaha khalaqal khalqa musani cewa allah ya halicci halittu ganiyan an ta'atihim wadatacce ne game da biyayyarsu amina limasiyatihim amuntacce game da sabansu sabansu bai cutar da allah yace wan nasu yawma izin fil manazil allah dai halicci mutane suna cikin matsayi kala kala manazil mukhtalifa war ra'ayi mukhtalifun da cikin ra'ayi ma kuma sun sabon bam yace fal arbu bi sharri tilkal manazil larabawa sune mafi sharrin matsayi a wancan lokacin ahalul hajir ma abutan duwatsu wa ahalul wabar ma abuta gashi wa ahalul dabar da ma abuta gashi dai na dabbobi nan ana nihin cewa kauyawa ne gidakin su da dutsi ne da gashin dabbobi suke yin shi yace yuhtaza dunahum tayyibatid dunya koma bayan su ake tattaro jin dadi na duniya ma'ana ana morewa banda su ana cin dadin duniya banda su yace a lokacin wannan warha wa aisha kuma da yawulwa ta rayuwa yace la yasaluna nasa jama'atan busu roƙon Allah a matsayin jama'a su gabaki ɗayan su busu roƙon Allah dan saboda busu ma san shi ba a cikin jahircin da su wala yatuluna lahu kitaban busu karanta wani littafi na Allah mayyituhum fi nar wanda mutun su cikin wuta yake wa hayyuhum a amanajisun rayayyan su makaho ne najasa ne ma amala yuhsamin almarhubu anhu wal mazhudi fi tare da abin da ke tare da shi wanda ba a iya kiddige shi ba a iya kiyaye shi min almarhubu anhu gami da abin da ake kyamar shi wal mazhudi fi da abin da ake gudun shi falam ma arada Allah yayin da Allah ya so duka wannan muqaddima ce ta babban malami kahin ya kai ga abin da yake so ba kawai daga zawwa ba har wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah kaza kaza hikima ce yake bayani kahin ya kai yace falam ma arada an yanshur alaihi rahmatu yayin da Allah ya so ya yalwata ma ya watsa ma al'umma rahama shi ba'sa ilaihim rasulan sai ya aiko musu da manzo min anfusihim takaran kansu dan cikin su azizun alaihi mai wahala ne ga manzan nan ma anitum alaihi ga amma anitum alaihi harisu da abin da ya ba su wahala yace harisun alaikum ko mai kwadayi ne ga ku bil mu'minina raufur rahim annabin ya kasance mai rahama ne mai tosai ne ga mu'minai sallallahu alaihi wasallam yace falam yamna'uhum zalika duk da wannan halin na annabi da siffan nan tashi bai hana ba an jarahu fi jismihi su mushi rauni cikin gangan jikin shi mun ga da yaje ba'ifa abin da suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakabuhu suka mishi ya azizun alaihi mai wahala ne a gare shi ma anittum abinda zai ba ku wahala al'anat shine wahala azza kuma a zaman abu mai wahala nan ba buwayeye ba ake fassara shi yace walakabuhu suka bashi laqabi fi ismihi a cikin sunan shi laqabi da abinda bai so su kira shi da sha'ir su kira shi da majnun duk da wannan abin da yazo mishi da shi yace wa ma ahu kitabun min Allah tare da shi kuma da littafin Allah na dukun littafin yana magana la yuqaddamu bayya gabatarwa illa bi amri sai da umarnin littafin nan wala yurhalu illa bi iznihi ba tahiyya sai da iznin littafin nan falamma umira bil azma yayin da aka umarce shi da lamari na tabbas wa humila ala jihadi aka umarce shi akan jihadi in basada li amrillahi lausa husayn zubar da karhin shi Allah shine alquwa karhin shi ya zubar da karhin shi wajen umarnin Allah fanfalaja hujjatahu yace sai ya bayyana hujjarshi hujja fa aflaja Allahu hujjatahu sai Allah ya bayyana hujjarshi hujjar wannan annabin wa ajaza kalimatahu sai ya wutar da kalmar shi ta zarci wa azhar da'awatahu ya bayyana da'awar shi wa faraka duniya naqiyan taqiyan annabin ya bar duniya yana tsarkakki tsoran Allah kuma yana tsarkakki summa qama ba'dahu abubakar sannan bayan shi abubakar ya tashi akan halifancin nan yace fasalaka sunnatahu ya shiga sunnar ma'aiki wa akhadha sabilahu ya shiga hanyar shi wartaddatil arabu larabawan kawai suka yi ridda kenan gashi can inda yace zai surta daga addinin Allah aw man fa'ala zalika minhum ko wasu daga suka aikata haka daga cikin su fa aba an ya kabala minhum sai ya kiya amsa daga gare su ba'da rasulullah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa allazi kana qabilan sai abin da yake annabi yake amsa yace in taza asyufa sai zage ta kubba min agmadiha daga cikin gidanta ya hudda takobi daga gidan shi akan ya kasu yake yarda da wannan abun wa auqada nirana fi shu'uliha ya kunna wuta a cikin tatsatsinta summa rakiba bi ahalil haqqi al-badil sannan ya hau summa rakiba ahalil badil sannan sai ya hau ma'abuta ƙarya bi ahalil haqqi da masu gaskiya yaji aka yaki maƙaryatan falam yabraha bi bushi bai yuqaddi awsalihim yana ciccire jijoyin su wa yaskil abda dima'ahum yana shayar da ƙasa da jinanakin su dan sun yi ridda hatta adkhalahum fil ladhi kharaju minhu sai da shigar da su cikin abin da suka fita shine musulunci suka koma daga cikin karuddar wannan wa qarrarahum bil ladhi nafaru yattabar da su ga abin da suka guje mishi shine addinin an hugare shi wa qad kana asabu min malillahi haqiqa ya samu daga dukiyar Allah ta ganima bakaran ya samu shanu yartawi alaihi wanda yake kosar da iyalan shi da ita wa habshiyatan da wata bahabshiya arda atwalada lahu wanda take shayar mishi da da ita ma yake ciyar da ita daga cikin wannan dukiyar ta ganima wannan nuni akan cewa dukiyar kasa ana iya hudda abincin shugaba da dawainin shi da dukkan abubuwan da ya kamata dan ya bar komai yana gudanar da sha'anin al'umma bai da lokacin da zai je neman kuɗi ko kasuwa ko noma fara zalika inda mautihi inda wannan Abubakar ruwaya ta tabbatar mana da cewa sai da akai da kyakkyawar yarda ba a san ran shi ba haka ta faru fara zalika inda mautihi gussatan fi halqihi Abubakar ya ga wannan cewa abun ma karwiya ne a cikin wuyan shi lokacin da zai rasu fa adda zalika ila al khalifa min ba'dihi ya meka wannan shugabanci game da halifan da zai zo bayan shi shi ma wa faraka dunya taqiyan ya bar dunya yana mai tsoron Allah naqiyan akan yana kuma mai tsarkakke da tsarkin shi alamin haji sahibihi akan hanya ta ma'abucin shi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ba'dahu umar ibn al khattab sannan bayan shi umar dan khattab ya tashi fa masara al amsar ya burnantar da burane dukkan wani gari tsarin da za a yi kawowa na gari a gina shi ya zama kyakkyawan gari yadda dai ake ta dizumi da san bar mun hagani aje a zabu wani gari a gyara shi ai kaza Umar shine horfon wanda ya fara yi wa khallata shidda billin ya ta kudar da tsanani da tausasawa wa hasara anzira aihi ya zage damtsan shi wa shammar an saqai ya zage kwabrin shi wa addalil umur aqranaha ya tanadar malamin ra abinda ya dace da su sa'annin su walil harbi alatiha kuma ya tanadin ma yaki kayan yaki falan ma asabahu qainul mugira yayin da qainul mugira ya same shi alqain shine wannan Al-Haddad wannan makerin Mugira ya same shi Amr ibn Abbas ya sa Amr ibn Abbas sai ya umarci dan Abbas ma'ana wanda ya kashe Umar sai ya umarci dan Abbas ya tambayi mutane hal yusbituna qatilahu sun zasu tabbatar mishi wane ne ya kashe shi dan saboda lokacin da sauran ran shi bai huta ba yace falan ma kila yayin da aka ce mishi ai wannan makerin ne na Mugira istahalla sai yayi kururuwa al-istihlal kamar yadda ɗan haji ake cewa sai yi istihlali kururuwa ko wajen haji istihlal ko wajen aihuwa ba yace ya hamdu rabbahu sai gode ma ubangijin shi ala yakunu asabahu zi haqqin fil fai yace kada wani mai abucin haƙi ne cikin fai ya same shi tunda dai cewa ba wani wanda aka cuce shi bane cikin dukiya ya zo ya kashe shi da da'awar cewa an cuce shi to alhamdulillah sai ta gode ma Allah faya hatajju alaihi bi annahu inna mastahalla damahu bi mastahalla min haqqihi ya kafa mishi hujja akan cewa ya halitta jinin shi ne dan saboda abin da ya halitta da haƙin shi wa qad kana asaba min malillahi ya samu a cikin dukiyar Allah bid'atan wa 80000 80 da wani abu yace fa kasar laha riba'aha sai kakkariya gonakanta wa kariha biha kafaratu auladahu sai ya huddo abin da zai wanga tattalidiyan shi fa addaha ila al-khalifati min ba'di sai ba da shugabancin nan zuwa ga khalifan da zai zo bayan shi wa faraka dunya ya bar dunya duka wannan wa'azi da yake ta mishi kahin an kai gare ka kenan yace ya rabu da dunya taqiyan naqiyan yana mai tsoron Allah yana mai wannan tsabta alamin haji sahibaihi akan hanyar abukan shi guda biyu da suka wuce summa innaka ya umar sannan kai ya dan umar ya kai umar afan umar ibn abdul aziz yake cewa bunayyud dunya walad taka mulukuha yace yan duniya mulkin duniya shi ya aihe ka ma'ana kai ba khalifa bane mulki ne yace wa alqamatka sadai ha kuma ita ta shayar da kai da nonanta wa nabata fiha taltamisu mazanaha yace wa nabata fiha kuma a ciki ka bubbugo a ciki ka girma ma'ana yace kullu lahamin nabata bil harami ya bubbugo ma'ana ka bubbugo cikin ta taltamisu mazanaha kana neman abin da ya dace falam ma wulitaha na'am taltamisuha mazanaha kana neman ta gurin inda ya dace da ita falan ma ulita ma'ana shugabanci da aka baka shugabancin alkaita ha sai ka sanya shugabancin na haishu alka Allah lok inda Allah ya sanya ta hajarta ha ka kaurace ma duniya da shugabancin wajafauta ha ka mata wauta ma'ana ka dauka cewa ba komai bane wannan mulkin wa kazurta ha ka dauka cewa ma kazamta ne illa ma tazawwarta minha sai abinda kayi guzuri da shi a cikin dukiya al'umma ko dala bai dauka yace falhamdulillahi allazi jala bika haubataha godiya ta tabbata ga Allah da yayi zalunci game da kai innahu kana huban kabira al-hub shine haubatu hanan zalunci yace wa kashafa bika qurbataha kuma Allah yayi bakin cikin ta da kai yace famdi ka ci gaba akan abinda kake kan shi wala tartafi kada kayi waiwai yace fa innahu la ya'izzu ala al-haqqi shay gaskiya babu abinda yake hinta ba abinda yake daukaka a gare ta indai da gaskiya komai ana iya yin shi yace wala yazullu ala al-batil shay ita kuma ƙarya babu wani abin da ke kaskanta da ita indai kana da gaskiya abinda bai yiwa ma zaka yi shi dan Allah ne zai kama in kuma kana da ƙarya abinda yake sauki ma ba zaka yi shi ba dan saboda Allah bai tare da kai yace aqulu qawli ina hadar maganan nan ta ina astaghfirullah li ina neman Allah ya mun gafara walil mu'minin da mummune mata qala abu ayyub yake cewa fa kana umar ibn abdul aziz umar dan abdul aziz sai kasance ya quluna fi shay yana fada ya qulu fi shay yana fada cikin wani abu ya cewa ibn al ahtam yake ce mani imdi wala taltafi tahi akan yadda kake kada ka waiwaya duk in yayi umarnin yin wani abu na gaskiya ya so zartar da wani abu na gaskiya sai ya ce malam wani al ahtam ibn al ahtam yace mani zarce akan abin da nake kai kada in abin nan shugabanni ne wanda suka kasance sun san kimar malamai su ma malaman ne ba jahilai bane kuma addinin Allah suke ma hidima inda wani ne cikin shugabanni ya mushi wa'azin ne yace a darme shi ni zaka ga ma gaskiya ni zaka ma rishin kumiya babu na 15 babu ma akrama Allah ta'ala nabiyahu ba'da mautihi bayan ya mana bayanin abinda Allah ya girmama annabi da shi da rayuwar shi da mu'izzoji da duk abinda Allah ya bashi na girmamawa ya mana bayanin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma bayan rasuwar ma annabi darajojin ba su tsaya ba mu saurara mu ji su hadisi na 192 yake cewa darimi haddathana abu nu'man haddathana sa'id ibn zaid haddathana amr ibn مالك النكري yake cewa haddasana Abu al-Jauza Aus ibn Abdullah qala quhida ahlul Madina qahatan shadidan mutanen Madina an yi musu wani lokaci hori hori mai tsanani fashakau ila Aisha sai suka kai kuka zuwa ga Aisha fa qala sai tace musu unzuru qabran nabi ku dubi qabarin annabi sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu kiyun ku sanya wata taga ila sama'i zuwa ga sama hatta la yakunu bainahu wa bainas sama'i saqafun hayya kasance tsakanin wangakin annabi makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam da sama babu wani rihi irin wannan da aka yi ya zamana annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin shi yana kallon sama babu wani rihi tace musu ku aikata haka nan kala sai yace fa fa'alu sai suka aikata haka mai fafu mudirna madaran suka ce muka aka yi mana wani mamakon ruwa eh shi yasa ka kashi da nakira hatta na batal ushbu har sai da ciyawa ta bubbugo saminatul ibl kuma raqum ma suka yi kiba hatta tafattata hasir suka fashe mina shamidan saboda kitse fa summi amul fatak aka sama wannan shekara ta fashe wa dabbobi dan saboda kiba saboda ruwan nan da aka samu nan tawassuli ne ga annabi lokacin da annabi alaihi salatu wassalam yake da rayuwar shi idan hari ya samu mun gani shi ake zawwa gudu wajen shi ya daga hannu ya addu'a a kwake ce da ruwa to yanzu kuma kabarin shi ne tace ku daga Allah ya rika ganin kabarin annabin shi zai iya muku ruwa dalilin wannan kenan wannan yake shiga kalkashin mas'alar tawassuli da annabi alaihi salatu wassalam wanda mas'ala ce kadiman wa hadisan an yi tattahoi an yi rubuce akan ta malamai sun yi tattauna akan ta wanda suka tsaya akan halacci da wannan hadisin suke kawo hujja na saboda mas'ala ce wanda da ilimi malamai na kirki na Allah sun tattauna akan mas'ala sun yi tattahoi akan ta Mahmuba da zamani yake ta da jijiyoyin wuya ana ta zage-zagen juna akan mas'alar wanda magabata sun riga sun yi bayani akan ta in mutum yana buƙatan gaskiyar tana nan hadisi na 193 yake cewa akhbarana Marwan ibn Muhammad an Sa'id ibn Abdul Aziz kala yake cewa lamma kana yawmul harra yayin da ranar yakin harra ya kasance babban yaki ne da aka yi sananne a shekara ta 63 bayan hijira yace lam yu'azan fil masjidin nabi ba a yi kiran sallah ba a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam salasan so uku wa lam yaqum bai gushe ba wa lam yabra sa'id ibn musayyib bai gushe bai hutaba min al-masjid a cikin masallaci duka wannan kwana uku nan salasan nan da ya hada kwana uku yake ne wa kana la ya'rifu waqta sala ya kasance bayya sanin kiran salla lokacin salla illa bi hamhamatin sai da wata hamimiya yasma'uha min qabrin nabi yake jin ta daga qabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara ma duk lokacin kiran salla an yayi daga qabarin annabi yake ji kiran salla yana hutawa kuma wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah mashirama yace wannan waqi'a ce ta gaskiya ta tabbata kowa ya shaida ta kwana uku bai san lokacin salla ba Sa'id ibn al-Musayyib daga lokacin salla yayi daga qabarin annabi yake ji kiran salla yana hutawa sai tashi yayi salla wannan mu'jiza ce da karramawa da Allah ma annabin shi bayan mutuwar shi shine darumi yake so ya tabbatar mana wannan karama ce abun nan mu'jiza nake so ta annabi alaihi salatu wassalam kissa kuma tabbatatta ce tana cikin tabaqatu bin sa'ar mujallal nabiyar ta tabbata hadisi na 904 da zan mu tsaya akan shi al-imamu darimi Allah mashi rahama yake ce haddathana abdullah ibn salih abdullah ibn salih ya ba mu labari haddathani lay haddathani khalid huwa ibn yazid an sa'id sa'id yake cewa shine ibn abi hilal daga nubayh ibn wahab annaka abdakhal ala aisha Ka'ab ya shigo wajen Aisha fa zakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala Ka'ab sai Ka'ab yake cewa ma min yawmin babu wata rana ya dulu wadda rana za ta huto illa nazala 70,000 min al-mala'ika sai mala'ika 70,000 sun sabko hatta ya huffu bi qabrin nabi su kewaye qabrin Annabi sallallahu alaihi wasallam yadirbuna bi ajnihatihim suna tashi suna tahiyya da hukukan su wa yusalluna ala rasulillahi suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta iza amsu sawha sai in marece tayi araju sai su yi sama wa habada misalun kwatan kwacin su su sabko su 70,000 kin wanda suka ta hijiya ba su zo su zo yau ba yau 70,000 ta sahaya daban ta marece daban gobe 70,000 ta sahaya daban ta marece daban yace haka nan suke aikatawa a kabarin annabi alaihi salatu wassalam wa habada misalun yace fasana u misal zalika suka aikata kwatan kwacin haka hatta idan shaqqat anhu al-ard suna tayin haka sai yarda aka bude kasa kharaja fi 70,000 annabi ya huto tare da mala'iku 70,000 yazifunahu suna take mishi baya suna raka shi wannan yana cikin al-kalma az-zafaf mace in tayi aure zata tari ana kiran shi da az-zafaf albaniya na litahi adabu az-zafaf na dubban tarewa az-zafaf shine yake cewa yazifunahu suna raka shi kamar yadda ake raka amarya kenan annabi alayhi salatu wasalam kuma wannan dukkan mazajin hadisin nan malamai suka ce sikata ne amintattu ne dan wani zai ji daga jin abun zai ce wannan abun ban taba jin shi ba a ina to dan baka karatu ne baka taba jin shi ba idan mutun yana karatu har kullun zai rika jin wasu abubuwa wanda bai taba jin su ba kuma tabbatattu ne ga su darumi da hadisi ne sahihi dukkan rijal in hadisin nan sikata ne da tabbatarwan malamai wannan abun kuma tabbatacce ne yana faruwa da kabarin annabi alayhi salatu wasalam yake nuna mana salati da ake Allah ya umarce mu ya fada cewa Allah da mala'ikun shi suna salati ga annabi kenan dukkan su mala'ikatu hu gabaki ɗayan su ba a hudda kowa ba wannan hadisin shaida ne kuma dan wannan dan adadin mala'iku in an yi wannan kadan ne ma wannan kawai wanda suke sabkowa ne wajen kabarin annabi alaihi salatu wassalam nan zan mu takaita abubuwan da al-imamu darimi ya fada kan annabi alaihi salatu wassalam sun tsaya nan gaba kuma zai fara mana babu tibai sunna tunda ya mana bayanin wane ne annabin nan mun san girman shi mun san darajar shi mun san kimar shi to kuma sunnar shi ya kamata mu bi ba ya tsaya akan girmamawa ta baki ba ya rattaba wannan abubuwa akan tsari akan yadda ya kamata Allah mushi rahama abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda mai kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh